أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بيان هكا أن أوا السلام عليكم ورحمة الله إذا متى غدا كرات الله يومي البركة على مقامة بديء الزمان الهمزاني وأن يتجه مقامة قوم الشاطر زم تاشي درسيننا 21 درسينا 21 مقامة قوم الشاطر yake cewa al-muqamatu sasaniya muqamata sasaniya ta garin bani sasan wannan muqama haka take a cikin al-imam al-hariri ya kata muqamata 49 wanda ya kawo ta kuma tana kama da wannan wanda mutun zai fahimci kamanceceniya cikin wannan muqama da waccakta wanda zan mu gane cewa al-imam al-hariri yayi abun nan ne da kamar yadda ya fada daga wannan ya gani yayi da sannan shi ma yayi ne kamanceceniya tashi waccan tashi wanda yake cewa balagani anna abazai da hinas tahinabta zahul qabada yake cewa ahadara bunahu lam masajashi zinahu wa qala ya bunayya innahu qadarna ittihali min alfana'i wal ittihali min daril fana'i wa mislika la yuqra'u lahu al'asa wa la yunabahu bi tarkil hasa walakin nudiba ila alizkar wa ila sayqal lil afkar azuwa karshe muqamata 19 wanda 49 alhariri yana wana bankwana to wakai kawo ta yannan tana kamanceceniya da ita yake cewa haddasani Isa bin Hisham ya bani labari kala yake cewa a halatni dimashqa ba'du asfari sune fa'ili wasu daga cikin bulagoro na a halatni dimashqa ta sabkar da ni garin dimashqa na sauka garin dimashqa dimashqa cikin Syria yace fa bainama ana yawman wata rana wani lokaci ni ala babi dari ina kan kofa ta izdala alayya min bani sasan sai wani ya huto mini daga cikin bani sasan ya bujuro mini katibatun wasu mayaka kaga kamanceceniya da waccan muqama ce mishi yayi wa kabshu katibatu sasaniya min ba'aji al katiba can ya fade ta nan ya fade ta nan manza ane na bahasi wanda suke sana zalisa at tashabuhu baina muqamatul hariri wa muqamatu badi'u zamanil hamzani muqamatu kaza wa kaza nan muzajjan kamanceceniya da ake samu tsakanin waccan da wannan guri ne na bahasi ga mai bukata wanda san ya iya wanda ya iya dan ko gurin bahasi ne sai in ka san ka iya zukai yace wannan katibatun kin mayakan wannan kadlafu ru'usuhum sallilbe huskokin su sun rihe huskan su wannan mayaka kamar yadda muke ga su she kawai sa su huto da shi da mayakan shi yake cewa wadallu bil magarati sulubusuhum wadallu lubusuhum kuma sil shahi lubusuhum labusuhum tuhahin su abun sa wasu na tuha bil magarati da lakawa da take mai cabo lakawa da take ja sun shahi jikin su wa ta'abbada kullu wahidun minhum daga cikin su kowanne daga ciki ya sanya a hamatashi hajaran wani dutse ya dukku bihi sadarahu yana bugon kirjin shi da shi yace wa fihim za'imun a cikin su akwai wani shugaban su lahum yaqulu yana ce musu wa hum yurasilunahu su kuma suna mishi karatu da tartili da bi a sannu yana huwa da u yana wannan kira wa jawabuna su kuma suna amsa mishi shi shugaban nan nasu mayakan falan marani yayin da ya ganni kala kawai sai yake cewa uridu minka ragifan uridu milhan jarishan uridu bakalan qadifan uridu lahaman garidan uridu khallan saqifan uridu adhan waradian uridu sakhalan harufan uridu ma an bisaljin yaga sha'ina an tarifan uridu dannan mudaman aqumu anhu zanazifan yace uridu minka ragifan gurasa nike nihi ka bani a wajenka uridu minka ragifan gurasa nike nihi ka bani uridu milhan ina nihin ka bani gishiri jarishan wanda yake bai ida da huwa ba dariyan kenan wanda bai ida da huwa ba lahaman dariya yace uridu bakalan ina nihin ka bani mabungura kasa qadifan wanda aka ciro wanda aka dasu dasa uridu lahaman garidan ina nihin ka bani nama wanda yake danye wanda ni zan dafa uridu khallan saqifan ina nihin ka bani kunu wanda yake saqifan mai tsami uridu jadiyan ina bukata ka bani dan marake radi'an wanda yake mai shan nono uridu sakhalan kuma ina nihin ka bani dan rago kharufan wanda yake rago uridu ma'an bisaljin ina nihin ka bani ruwa wanda yake mai kankara yaga sha'ina an tarifan wanda zai lullubi ƙwariya sabuwa duka wannan bako ne wai zo bakunta yake zano abin da yake so yace uridu dannan mudaman ina nihin ka bani jarka ita ce dan mudaman wanda take ta giya cike da giya aqumu anhu wanda zan yi tsaye akan ta nazifan ina mai mai yace wasaqiyan mustahiyan alal qulubu khafifan wasaƙiyan ka bani mai shayarwa mustahashiyan wanda yake mai waƙe yana shayanar da rigiya kuma yana waƙe alal qulubu khafifan mai sauki ne alal qulubu ga zakata uridu minka qamisan ina nihin ka bani riga wa jubbatan kuma ka bani tsohuwar riga barmushiya babba wa nasifan kuma da rawani uridu na'alan khafifan ina so ka bani takalmi mai kabli bihi azurul kanifa wanda zan ziyarci ba dushi da shi ba ni daki uridu mushidan wa Musa ina nihin ka bani masarci wa Musa da wuka uridu satlan walifan kuma ina nihin Musa wuka ake ne wuka al karama ita ake cewa Musa wanda ake yanke-yanken abun nan da ita yanke-yanke yanka salati ba wuka ba katuwa ta yanka yace uridu ina nihi satlan mai makayi na tagulla walifan kuma da bawa na dabino wanda ake yin wannan da shi suke yin alif abinda suke so hashu halifin da aka kai Aisha a hadisi sahihi yake cewa an kaita matashin ka ci shine hashu halifin a cikin shi an sa bawan dabino mai tabshi wanda da shi suke yin matashin kai yace ya habbaza ana daifan yace abun mamaki ni bako ne lakum gare ku wa anta mudifan kuma kai ne mai amsar bakon raditu minka bihaza na yarda ka bani wannan abubuwa da na zano walam arid an ahifa ban yi nihin in zalimce ka ba akan wannan abubuwan kawai na zana zaka bani na karbar bako kala isa bin hisham yake cewa marwayci fa nultu hudir haman sai na dauki dirhami na bashi wa qultu lahu nace mishi kada azanta bid da'awa kai shela kai sanarwa da da'awa wasanu iddu kuma insha Allah zammu tanada maka abubuwa wa nasaiddu kuma mu ma mu shirya wa najtahidu kuma zammi kokari wa najiddu kuma mi maka kyauta da abinda muka samu yace walaka alaina alwa'du min ba'd kuma bayan haka zammu maka wani alƙawali na alkhairi shine alwa'd yace wa hadha dirham tazkiratan ma aka wannan dirhami da na baka kawai dan ka tuna da mu ne fa khuzil manquda ka amshi abinda yake hannu wannan da na baka wantazirul mau'uda kuma ka saurari alƙawalin da na maka na alkhairi fa akhazahu sai amshi dirhamun nan wasara ila rajulin akhar sai yan nufati yaddun faru wani mutun daban yace zanantuhu annahu yalqahu bisil malikiyani ina zatan shi ma zai tunkare shi ne da abin da ya tunkare ni na roƙon wancan fa qala sai yake cewa ya fadilan qad tabaddaka annahu al-ghusnu qadda qadista hallaha mudirsi fajliduhu bil khubz jalda wamnun alayya bi shay'in waj'alhu lil waqti naqda atliq min al-yadi hadaran wa halul min al-kisi aqda wadhum yadayka li ajli ila janahika amda yake cewa ya fadilan ya kai mutum mai fadala qad tabadda wanda ya bayyana hakika ka annahu al-ghusnu kamar ka ce shi reshen icce ne qaddan a wajen tsayuwar shi kamar ka ce reshen icce ne yace qadista hallaha mudirsi matamnana na haƙora qadista hallaha sun yi sha'awan nama fajliduhu bil khubz ka gehe shi da khubza jaldan giwa wadda ta dace ka dauko khubza ka gehe haƙora na da su yace wa munun alayya bi shay'in kayi mini baiwa da wani abu waj'alhu lil waqti naqada ka beko shi a yanzu hannu da hannu ba alƙawali ba irin na wancan mutunan da ya gabata adliq min al-yadi hadaran wa halul min al-kisi aqada yace adliq ka sako min al-yadi daga hannunka hasaran abinda yake takaice ka beko mini abu wanda yake kuntace ka ciko hannunka ka beko yace wa halul min al-kisi kuma ka warware jikakka aqadan ka bani a hannu yanzu hannu hayadan biye ne shine aqadan yace wadum ya dai kali ajli kuma ka tattara hannuwan ka li ajli dan saboda ni ila janahika hannuwan ka kai su zuwa ga hamatakka amadan ka nuhace su ma'ana duk wanda yayi hannun shi haka huddo yarjikar da ya rata ya haka zai huddo abinda ke ciki ne ya beka ma'ana kai hannunka kai wajen shi wajen jikar burgamin ka ta kudi in ga tahi nan wajen qala isa bin hisham yake cewa falan ma fataqasam iminhu hazal kalam yayin da hazal kalam wannan zaccen nashi fataqasam ya tsaga kunne na alimtu anna wara'ahu alfatak shine tsagawa yace alimtu sai na sani anna wara'ahu fadalan cewa bayan shi akwai wani saura akwai wani dan kingi fatabi'tu husayna bisha ta sara ila ummi masawahu sai da yaje uwar matattarashi ma'ana gurin da yake can ne mazaunin shi can yake zamne wa waqaftu minhu sai na tsaya a waje shi bi haisu la yarani ta inda bai gani na wa arahu ni ko ina ganin shi wa amada salatu rusul muhammad dukkan shugabannin tahiyyata shi kowa ya hudda rawanin shi wanda ya rihi hanci da shi Yahuda fa iza za'imuhum Abu al-Fatih al-Iskandari sai ga shugaban nasu jagoran nasu Abu al-Fatih al-Iskandari ne fa nazartu ilayhi wa qultu sai na kallace shi nace ma hazihi al-hilatu waylak menene wannan dabara da wannan wayan kake ma al'umma kai canka fa an sha ya qulu kaw sai fara yana cewa haza zamanu mashumun kama tarahu gashumu alhamqu fihi malihun wal aqalu absul lulumu wal malu dayful walakin halul li'ami yahumu yace haza zamanu wannan zamani mashumun abin yi wa shi'imci shu'umci ne mash'umun ma'ana yayin shi haka mashumun dan ya mishi daidai da baitin shi mash'umun abin yi ma shu'umci ne kama tarahu kamar yadda kake ganin shi gashumun mai zalimci ne ma'ana zamani ya zalimce mu ya waiwayo mu da talauci shi yasa muka shigo da wannan dabara yace alhumqu fihi malihun hauka a cikin shi mai dadi ce ka nuna hauka ka samu abun hannun wasu wal aqalu aibun hankali a wannan zamanin aibu ne walu'umun kuma abun zargi ne in ka nuna masa kai mai hankali ne ka rasa komai yace wal malu dayfun dukiya ta kasance kawai khayal ne na kai wani tunani kamar kai kwance kana barci kai tunani kai mahorkin cewa ga wani abu ya faru na zama mai kudi nayi kaza nayi kaza yace to dukiya a rayuwa haka ce walakin haulal li'amu yahum walakin saidi yahum yana kiyayewa haulal li'amu gehen wanda suke mutanen banza duk da dukiya ta kasance abu ne wanda mai zawwa ya wuce kamar mahorki ne abin da yake nihi wanda yau ka ganshi cikin wadata yana cikin rayuwa mai dadi gobe tana iya juyewa ka ganshi cikin talauci kuma akasin haka na wanda yau ka ganshi cikin talaucin gobe kana iya ganin shi cikin wadata shi ne ce amma duk da wannan wadatar kuma a wajen mutanen banza tana amfani ita take take ita ce jagora a wajen su shi yasa kake gani ke neman abun hannun mutane a haukaci dan zan mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.